This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 25 da 16. Masu tsaron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoci kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya, Far'a, Nomad, Dalot da kuma Niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu tsare, assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku yau Lahadi a cikin watan Oktoba na shekarar 2015. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin gadangadan, Grace, a ba mu kanun labarai.
Haka yake, to Ladan yau dai Asabar ne. Rahotanni daga jihar Adamawan Najeriya na nuni da cewa sojojin Najeriya yanzu haka suna can suna fafatawa da mayakan Boko Haram. Jama'i a Isra'ila sun ce an ci gaba da rikici tsakanin Isra'ilawa da Falasɗinawa, inda aka kashe waɗansu Falasɗina uku a lokuta daban-daban. Kana manyan motocin safa-safa dangare da 'yan gudun hijira sun fara isa Slovenia bayan da hukumar ƙasar Hungary ta rufe kan iyakokinta da Croatia.
To, kanun labaran kenan. A cikin shirin namu za ku cewa hukumar lamuni ta duniya, wato IMF, ta bai wa babban bankin Najeriya umarni ya sake duba tsarin kuɗaɗensa.
Abin da ya dace da gwamnati ta yi shi ne ta ɗaga farashin nan don ya yi daidai da buƙatun kasuwa.
Haka kuma a can jihar Gombe, kotun sauraron ƙararraki ta bayyana hukuncin da ta yanke akan zaben gwamnan jihar.
Ina ya haya mutum ne wanda da aka ci ya fata zaɓe ya yi murna wa gwamna.
A can jihar Kano ko kungiyar Kadiriyya ce ta bayyana rashin jin daɗinta ga abin da aka yi wa wasu 'ya'yanta.
Aƙalla muna neman hukumomin 'yan sanda da duk hukumomin da abin ya shafa a yi abu guda uku.
Haka kuma muna ɗauke da shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Kalmasi Garba, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Rahotanni daga jihar Adamawa Arewa maso gabashin Najeriya na nuni da cewa yanzu haka sojojin Najeriya na can na fafatawa da mayakan kungiyar Boko Haram a arewacin jihar a yankin Madagali. Wannan kuma na zuwa ne yayin da 'yan bindiga ke sauya salon shiga kayayyakin irin na banga wanda har zuwa yanzu sojoji suke kai masu kofar rago. Wakilin Ibrahim Abdulaziz ya ruwaito cewa 'yan bindigan sun kashe waɗansu sojoji suka kuma yi awon gaba da wani soja. Wani mazaunin garin ya shaidawa wakilin namu cewa izuwa lokacin haɗa rahoton ana musayar wuta tsakanin sojoji da 'yan bindiga a Kinshiga, kuma kawo yanzu ba a san adadin waɗanda aka kashe ba. A cikin hirarsu da wakilin namu, ɗan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓan Madagali Mucika Adamu Bakkabali ya bayyana halin da ake ciki a jihar.
Damuwan anan shine babban matsalan da muke ciki. Muna ta kawo kuka wurin gwamnati, musamman gwamnatin tarayya, ta karo jami'ai tsaro a kafa a wajeje kamar su Kirchina, su Lasa, su Sabon Gari, su Shembla da shauran nan. Duk wannan kauyukan suna kewaye da Sambisa. Gaskiya Aziz, kuka mu ba amsa mana ba. Ni ina gani yanzu halin da muke ciki ba cin gaba muke yi ba ne akan magana tsaro na Najeriya.
Kawai yanzu dai hukumomin tsaro a jihar Adamawa ba su ce komai ba, domin koma na ta buga waya kakakin runan soji ta 23 da ke yola Kaftin Jafar Nuhu, to amma ko ba a ɗauka ba. Haka nan kuma na aika masa sakon kar ta kwana, kuma babu amsa har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto. To sai dai kuma waɗannan sabbin hare-haren da yana ma zuwa ne yayin da runan sojin ƙasar ke saba layar kawo ƙarshen 'yan bindiga masu tada ƙayar bayan Kanar Sani Usman Kukasheka da ke zama muƙaddashin kakakin runan sojin ƙasar ya ce fa suna samun nasara a yanzu. To amma ko ya buƙaci jama'a nema da suke bada haɗin kai.
Ana samun nasarori da dama, kamar yadda ka sani musamman a 'yan kwanakin nan, a ƙoƙarin da muke mu shawo kan ta'addanci na 'yan Boko Haram a wannan ƙasa tamu. To, sojojin Najeriya waɗanda suna cikin jami'an tsaro na ƙasa da suke yaƙi da ta'addanci suna bakin ƙoƙarinsu kamar yadda ya kamata.
Rahoton Ibrahim Abdulaziz. Jama'i a Isra'ila sun ce an ci gaba da rikici tsakanin Isra'ilawa da Falasɗinawa yau Asabar, inda aka kashe Falasɗinawa uku da suke yunkurin kai wa Isra'ilawa hari a lokuta daban-daban. Harin na farko ya auku ne a birnin Hebron da ke yammacin kogin Jordan, inda wani Bafalestine ya yi kokarin daba wani dan kaka gida wuka. ‘Yan sanda suka ce ba Isra’ilan ya buɗe wuta ya raunata Bafalestine nan ɗan shekaru 18 wanda ya rasu daga baya. A wani harin kuma wani jami'in Isra’ila ya ce an buɗe wuta aka kashe wani matashi Bafalestine ɗan shekaru 16 da ke ɗauke da wuka. Bayan ya yi yunkurin kawai wani ɗan sandan Isra’ila hari a wajen binciken ababen hawa da ke gabashin birnin Kudus. ‘Yan sandan Isra’ila kuma suka ce bayan aukuwar wannan lamarin aka harbe wata mace da ke yunkurin daɓa wata ‘yar sanda wuƙa kusa da Hebron. Waɗannan har-haren dai su ne na baya-bayan nan a jerin har-haren da Falasɗinawa suke kaiwa galibi da wuƙa da ya sanadiyar mutuwar Isra’ilawa 7. An kuma kashe akalla Falasɗinawa 40 waɗanda galibi sojoji da ‘yan sandan Isra’ila ne suka kashe su a lokacin da suke yunkurin kai hare-hare. Waɗansu kuma an kashe su ne a wurin zanga-zanga. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Manyan motocin safa dankare da 'yan gudun hijira sun fara isa Slovenia daga Croatia karin farko bayan da ƙasar Hungary ta rufe kan iyakarta da Croatia. An karkatar da 'yan gudun hijiran ne da suke neman ingancin rayuwa a gabashin Turai zuwa Slovenia akan hanyar su zuwa Turai. Ƙasar Hungary ta rufe kan iyakarta da Croatia da tsakar daren jiya Juma'a yunkurin daƙile kwararar dubban 'yan gudun hijiran da ke isa ƙasar kowace rana kafin su sake ƙara gaba. An ba rukunin ƙarshe na ɗaruruwan 'yan gudun hijiran izinin ƙetarawa kan iyakar kafin rufita. An shinge kan iyakar ne da nufin daƙile kwararar baƙin haure cikin ƙasar. Prime Minister ƙasar Hungary Peter Dzirto ya sanar da shawarar da ƙasar ta yanke ta rufe kan iyakar ne bayan ganawa da Majalisar Tsaron ƙasar jiya Juma'a. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce kai hare-hare ta ƙasa a Siriya ba shi da amfani. Ya shaida wa manema labarai jiya Juma'a cewa ko da yake Rasha ta shiga Siriya kuma Iran tana ƙara tura mutane, ba zai kai ga cimma maslaha ba, sabili da suna goyon bayan gwamnatin ne da galibin 'yan ƙasar Siriya suka ɗauka a matsayin haramtacciya. Shugaba Obama ya bayyana haka ne yayin da Amurka da Rasha ke cimma yarjejeniyar nisanta jiragen saman juna a hare-haren da ƙasashen ke kaiwa ta sama a Siriya. Obama ya ce waɗannan ne batutuwa biyu da ƙasashen suka cimma matsaya a kai tun da Rasha ta fara ɗaukar matakan soji a ƙasar ta Siriya a ƙarshen watan Satumba. Ya ce ba a cimma matsaya kan matakan samun maslaha a ƙasar ba. Jiya Juma'a kuma dakarun suka fara kai farmaki a lardin Aleppo a yunkurin baya-bayan nan na ƙwace lardin yayin da ƙasar ke fuskanta hare-hare daga ƙungiyar mayakan ISIS da kuma masu adawa da gwamnati.
Labaran duniya ke nan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka. Tobarin faro takon daga birnin Ikon Najeriya, inda hukumar Bada Lamuni ta Duniya wato IMF ta umarci babban bankin Najeriya da ta sake duba tsarin dokokin hada-hadan kudadenta. Ga dai Babangida Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A sanarwar da wata jami'a a hukumar ta IMF mai suna Ms. Anoneta Seya ta aikewa babban bankin na Najeriya CBN, ta ce matakin na kawo cikas ga hada-hadar kasuwancin cikin gida da kuma kasashen waje. Alhaji Kasumu Garba Kurfi shine shugaban kamfanin hada-hadar kuɗi da saka jari na APT a birnin Lagos, wanda ya goyi bayan matakin da IMF din ta ɗauka.
Fahimtar wannan shara tana da kyau, kuma lokacin gaskiya dole ka faɗi gaskiya. Menene gaskiya? Al'amari shine ba yadda za ka yi abun da kake da shi yayi karanci kuma ka ce kana son ka tsaye da shi farashin shi, kaga baka nemi ka zauna lafiya ba. Dala din nan yanzu, dalar da Najeriya take samu, rabin dala din nan take samu a yanzu. To, tunda tana samun rabin dala, tunda kudaden da muke samu yayi karanci, farashin ɗanyen man mu ya fadi ƙasa warwas, kuma abinda muke samu bai kai inda yake ba. Abinda ya dace da gwamnati ta yi shine ta daga farashin nan dan yayi daidai da bukatun kasuwa, sai gwamnati ce ba za ta daga ba. Amma sai ka diba sauran ƙasashen mu waɗanda suke da hali irin namu, ka dauki Mexico, ka dauki Brazil, ka dauki Afirka ta Kudu, da daman su duk sun karyar da kudaden ƙasar su ba dan komai ba, dan suna ganin abin da suke samu bai kai na da ba. Kaga wannan shi ya kawo shawarar da IM ta bada cewa ya kamata mu diba mu ce za mu tsaye da farashin dala naira 97 ko kuma naira 200 bai dace ba alhali kun bamu da dalai wannan shi ya kawo abin da yake faruwa yanzu yana faruwa za gwamnati za ta sayar shi 200 amma in kai ta waje ba za ka same shi ba sai ka same shi 220 ko 225
to ko a bangaren masu hada-hadan kudin kasashen waje ke kallon matakin gwamnatin da kuma na IMF tambaya kenan da naiwa mukaddashin shugaban kungiyar masu hada-hadar kudaden kasashen waje na Najeriya Alhaji Aminu Gwadabe
ni a gani na wannan shawaran bata dace ba me ita hukumar bankin duniya take kira ai a game da wannan dagantaka da Najeriya take ciki kanunsu abinda take kira shine dai mu ci gaba da karyar da darajar naira cewa sai an yi haka ne wannan kasa ta mu za ta zama daidai sai mu duba yawancin abubuwan da ake kawowa ana maganan me ita CBN ta yi na daya babban abin da yake damuwa ita ni a gani na hukumar bankin IMF shine cewa tallafi da aka jaye an je tallafi ma wasu kayayyakin da ake kawo wasu kayayyaki ne shinkafa siminti tomato
wa makon nan dai sai da gwamnatin babban bankin tarayyar Najeriya ya jaddada cewa gwamnati za ta duba wannan tsari domin tallafawa bankuna da kuma ƴan kasuwa baban yi shifrin murya Amurka daga Lagos Najeriya
kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau
kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau
kuɗi a kashe
To yanzu kuma a jihar Gombe kotu ce ta bada hukuncin zaben gwamnatin jihar kamar yadda Abdulwahab ya aika mana a cikin wannan rahoton.
A jihar Gombe magoya bayan jam'iyyun APC da kuma PDP sun tofa albarkacin bakunan su dangane da hukuncin kotun sauraron ƙararrakin zabe da ta yanke inda ta watsi da ƙarar dan takarar kujerar gwamna Alhaji Muhammadu Inu Yahaya na APC sannan ta tabbatarwa Alhaji Ibrahim Hassan Dan Kwambo na PDP nasarar da ya samu a zaben ranar 11 ga watan Afrilun wannan shekara ga abin da suke cewa
sunana Salai Sani Tukala Gombe wannan hukunci ne mu kamar yadda muka ji shi gaskiya ga mutane kamar yadda aka yanke hukunci mun tabbatar cewa za mu dauka ga tsara sunana Abdulkadir Abab Gombe mu wannan hukunci da kotu ta yanke ya mana daidai al'ummar jihar Gombe dama abin da suke tsammani kotu da take da gaskiya za ta yi kenan
sunana Kamar Alhaji Garba Cela Yarwa Gana Wudil Gombe wannan shari'a dama abin da muke tsammani ne zai faru saboda kaga ai ko farin ciki talakawa ba su yi na yanke shari'a na yanke hukuncin da aka ce an watsar da shari'an ba sunana dai Muhammad Inu Alamido kai ma kanka daga cikin garin kaga kasancewar wani abu na farin ciki ya samu
sunana Abdullahi Jalo kifi public kifi sakatare da bincike na kafa ina haya mutum ne wanda da aka ce ya fadi zabe ya yi murna wa gwamna Inuwa ina da tabbaci zai fadiwa girma gwamna murna wallahi inan na ya an je kofi ya fadi
sunana Honorable Yusuf Haruna kuma muna fata Allah ya sa kashi mana alkhairi a wannan jaha ta mu
ta bakin magoya bayan jami'in APC da na PDP kenan a dangane zaben da aka gudanar na gwamna a jihar Gombe Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Gombe a Najeriya
to Allah ya kyauta a jihar Kano ko ɗan dariƙa Kadiriya ne suka nemi rundunar ƴan sanda na Najeriya da Inspector General ya bi musu haƙƙin su ga kuma Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Naibin shugaban ɗariƙar na Afirka ta Yamma Sheikh Musa Al-Qasuini Sheikh Nasir Kabara ya ce wasu jami'an ƴan sanda sun afka wasu mabiya ɗariƙar a yayin da suke ibada a masallacin su dake unguwar Kofar Wambai a birnin Kano.
Wannan masallaci shi jagoran Kadiriya Sheikh Muhammad Nasir shi ya kafa shi yau shekaru sun ta sama 70 kuma tun daga sannan ake gudanar da hidima ta Kadiriya har aka zo yanayin da ake ciki na yanzu a inda aka yi yunkurin a dada fadada ibadojin da ake gabatarwa a wannan masallaci mai albarka da tabbatar da farillar Juma'a a cikin sa.
A wannan gaba ne jami'an ƴan sandan suka kai sumame akan mutanen da ke ciki har ma suka kama jagororin masallacin kuma suka kulle su a sharkwatar ƴan sanda ta Kano tsawon sa'o'i da dama.
A garin nan ba wanda baya sallar Juma'a a masallatansa kuma akwai masallatai da dama na ƙadayin wanda muna yin Juma'ar a ciki da haka ba mu san dai me ya a ƙarƙashi ba wanda ya jawo wannan al'amari. ƴan sanda commissioner ya tabbatar mana da kansa cewa shi yasa ai wannan abu a masallaci amma kuma abin da suke fakewa da shi cewa da umarnin masarauta amma mu mun tuntubi mai kololuwar masarautar mai martaba sarkin Kano ya tabbatar bai san da wannan magana ba.
Shugaban ɗariƙar Kadiriyya na Afirka ta Yamma ya ƙara da cewa yanzu haka sun rubuta wa shugaban ƴan sandan Najeriya wata wasiƙar ƙorafi mai ɗauke da muradu guda uku.
ƴan sanda a wannan rana sun keta alfarman mu, sun kuma tumulmusa dokokin tsarin mulkin wannan ƙasa da muke sikinta. Sakamakon haka akalla muna neman hukumomin ƴan sanda da duk hukumomin da abin ya shafa a abu guda uku a yi bincike na haƙiƙa. Abu na biyu, a ɗau mataki akan dukkan wanda bincike ya tabbatar da cewa da hannunsa a tab. Sannan muna neman wannan tozartawa da aka yi da sunan hukumar ƴan sanda ta Najeriya a fito ƙarara da ba mabiya ɗariƙar Kadiriyya haƙuri.
Da na tuntuɓi muƙaddashin sifetan ƴan sanda mai kula da shiya ta ɗaya da ke nan Kano AIG Tambari Muhammad Yabo ya ce ba zai ce uffan ba, domin kuwa sifetan ƴan sanda na Najeriya ne baki ɗaya ke da hurumin magana a kai, tunda dama shi aka rubuta wa wasiƙar kai tsaye. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Ashe gari ɗin da ƴan sanda rigima ba za ta tashi.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu kuma agogo ya ce karfe 11:16. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ku faɗa min, menene ma'anar hannun jari, kuma su wane ne ke sayan hannun jarin? Mai tambaya Shamsu Habibu Azarai. Yau, saboda yawan kiraye-kiraye daga masu sauraronmu da ke son a maimaita musu amsar tambaya kan shekarun da ke tsakanin wasu annabawa, kamar yadda aka bayar kwanan baya, za mu maimaita. To bari mu fara da biyan buƙatar jama'a da dama ta a maimaita musu amsar wata tambayar da aka yi kwanan baya kan shekarun da ke tsakanin annabawa. Idan an tuna, mai gabatar da shirin a lokacin wato abokiyar aikinmu Halima Jimrau ta yi sa'ar samun amsar daga wani manazarci mai suna Malam Lawali Alijibo, wanda a lokacin yake aikin hidimar ƙasa a jamhuriyar Nijar bayan kammala jami'ar Azhar da ke Masar. Amma da yake an ce waƙa a bakin mai ita tafi daɗi, sai da Halima Jimrau ta fara da saka muryar mai tambayar kamar haka.
Ni ne Alhaji Bagida Bahago, Dukawa, Kano, Najeriya. Zuwa ga filin tambayoyinku na sashen Hausa na Radio America. Tambaya ta ita ce tsakanin Annabi Adam lokacin da ya wafati zuwa bayyanar Annabi Nuhu shekara nawa ne?
Alhaji Bagida Bahago, a cikin Qur'ani ko kuma a hadisi bai bayyana ba tsakanin wannan annabi zuwa wannan annabi gaba ɗayansu, domin a cikin Alkur'ani mai girma annabi 25 ne kadai aka zakkara a cikin Alkur'ani. Shine a cikin suratul Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsusuhum alayka. Akwai annabawan da mun gaya ma sunayensu tun da farko, akwai annabawan da bamu gaya ma ba sunayensu. Sai a cikin suratul Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka minhum man lam naqsusu alayka. Allah yake mun aiko manzanni daga baninka, akwai wanda mun gaya ma sunayensu, akwai kuma wanda bamu gaya ma ba sunayensu. Aya ce ta 78 cikin suratul Ghafir. Amma dalilin tambayarka, mun halhaɗa hadisai da littattafan tarihi, sai muka samo cewa tsakanin Annabi Adam da Annabi Nuhu karni 10 ne, shi kuma karni guda shekara 100 ne, kenan shekara 1000 tsakanin Annabi Adam da Annabi Nuhu. Saboda Ibn Hibban ya rawaito a cikin sahihin shi, yace an abi umama anna rajulan qala ya rasulullah nabiyyun kana Adam? Qala na'am mukallam. Qala fa kam kana bainahu wa baina Nuhu? Qala 10 qurun. Yace Annabi Adam annabi ne? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi na'am. Yace to tsakanin su da Annabi ne shekara nawa ne? Yace karni 10, kenan shekara 1000.
Sannan kuma ina son in san tsakanin Annabi Nuhu da Annabi Ibrahim shekara nawa ne tsakanin su?
Tsakanin Annabi Nuhu da Annabi Ibrahim Ibn Sa'ad ya kawo cewa akhbarna Muhammad bin Amr bin Waqid al-Asri min bayn wahid qalu kana baynahu wa bayna Ibrahim 10 qurun wal qarn 100 sana yace tsakanin annabi Nuhu da annabi Ibrahim karni 10 ne shi kuma karni guda shekara 100 ne kenan shi ma shekara 1000 ne tsakanin annabi Nuhu da annabi Ibrahim sannan kuma ina son san tsakanin annabi Ibrahim da annabi Musa shekara nawa ne tsakanin annabi Ibrahim da annabi Musa shine dai nafsu hadisin wanda yake cewa wa baina Ibrahim wa Musa bin Imran 10 qurun wal kalmi 100 sana yace tsakanin annabi Ibrahim alayhi salam da annabi Musa dan Imran alayhi salam yace karmi 10 ne shi kuma karmi guda yana da shekara 100 kenan shekara 1000 ne tsakanin su sanan ina son in san tsakanin annabi Musa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekara nawa ne tsakanin annabi Musa da annabi sallallahu alaihi wasallam littattafai ba su zakkara ba cewa ga tsakanin annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai gama da muka yi mun samu shekara 2300 da dalilin cewa annabi Musa tsakanin shi da annabi Isa shekara 2700 ne sannan tsakanin annabi Isa da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 600 ne in muka dauki 100 shekara 600 muka kara da shekara 2700 shi zai ba mu shekara 2300 bayan manzo Allah ya bar duniya da shekara nawa nana Aisha ta rasu bayan manzo Allah ya bar duniya tsakanin su shekara 46 da nana Aisha dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu ranar Litinin 14 ga watan Rabiul Awwal sana ta 11 ta Hijira wanda ta yi daidai da miladiya 8 ga watan Shawwal ko kuma in ce ma 8 ga watan 6 shekara ta 632 miladiya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 63 da kwana 5 sai nana Aisha radiyallahu anha ita ko ta rasu ranar 17 ga watan Ramadan shekara ta 57 Hijriya wanda ta daidai da shekara ta 678 ita kuma tana da shekara 66 in ka dauka a Hijriya shekara 57 an huda shekara 11 shi yake ba mu shekara 46 in muka dauka a miladiya shekara 678 an huda shekara 632 shi zai ba mu shekara 46 kenan tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da Aisha radiyallahu anha shekara 46 ne tsakanin rasuwarsu
sai kuma amsoshin tambayoyin Shamsu Habibu Azarai mai son sanin ma'anar hannun jari da kuma waɗanda ke saye idan Shamsu na saurare to an dace ƙwararre a fannin tattalin arziki kuma ɗaya daga cikin shugabannin kasuwar hannayen jarin Najeriya Alhaji Muhammad Aliku Muhammad Misau zai baka ansa
Malam Shamsu Habibu Azare hannun jari kaso ne na kamfani wato alal misali yau idan aka kafa kamfani ko a ce mutum biyu ko mutum uku sun zo sun hadu suna so su kafa kamfani mutum na daya ko a ce Malam Usman zai kawo naira 10,000 Malam Abubakar ya kawo naira 10,000 da kuma Malam Muhammad ya kawo naira 10,000 kaga an hada an samu naira 30,000 to 30,000 din nan a yanda aka kasa shi kaga kasafi kowane mutum daya yana da kashi 1/3 na wannan kamfanin idan aka ce to yau hannun jarin kamfanin nan guda 30,000 ne za a ce to Malam Muhammad yana da hannun jari guda 10,000 a ciki wanda yake zaman kashi 1/3 Malam Abubakar yana da kashi 1/3 a zaman hannun jari guda 10,000 da kuma shi Malam Usman shi ma yana da shi to da 30,000 din nan da aka hada za a dauke shi ne a je ayi harka ko kaya za a saya a sayar koko mota za a saya a sata a kasuwa ta yi aiki koko wani abin da za a yi da shi duk riban da ya hau kai akan wa'annan kudaden idan an zo raba shi za a raba shi a daidai yanda kowa ya kawo nashi gudumawan kenan to hannun jari ana iya cewa kaso ne a cikin kamfani idan alal misali yanzu kaman kamfanin siminti na Dangote tana da hannun jarinta da ake sayarwa a kasuwan sai da hannun jari kamfanin Dangote wa'anda suka kafa ta daban da sai kai girman da ta kai masu shi suka dan ɗibi wani kaso a ciki suka watsawa jama'a su ma su saya domin su samu shiga cikin kamfanin yanda duk wani harka da kamfanin take su ma suna da kaso a cikin riban kamfanin masu sayan hannun jari a ƙasar nan ya kama a cikin mutane da ni da kai, kamfanuka, gwamnatoci da kuma kamfanuka masu kula da ajiyan kuɗi ko kuɗaɗen pension. Wato sayan hannun jari kamar yanda za ka sayi masara ne ko kuma ka sayi dawa, idan farashin shi ya tashi ka je ka sayar a kasuwa ko ka rike shi domin gaba. Kowane ne a ƙasar nan idan dai har ka kai shekaru 18 kuma zaka iya sa hannu kuma ka rubuta sunanka, to zaka iya sayan hannun jari. Ana sayan hannun jari ne ta dillalan sai da hannun jari wanda za a iya samun sunayensu a kasuwan sai da hannun jari ta ƙasa. Ana iya sayan hannun jari ta wayansu bankunan. Ana iya kuma sayan hannun jari daga kasuwa ta ɗaya da kuma kasuwa ta biyu. Kasuwa ta ɗaya wanda ake cewa primary market, ana sayan hannun jarin ne daga wurin kamfanin kanta. Kasuwa ta biyu wato secondary market shi ne kasuwan da za a saya ta wurin dillale a wurin wanda ya saya daga kamfanin a fari. So alal misali lokacin da kamfanin Guarantee Trust ta sai da hannun jarin ta ni na saya, a lokacin kai kuma Malam Shamsu ba ka da halin da za ka saya, sai yazo ya zamana cewa yau ka girba kayan gona ka sai da su kana da kuɗi a hannu, ni kuma a lokacin ina da buƙatan kuɗi. Idan na ɗauki hannun jari na na kai wurin dillalin hannun jari na ce gashi ya sayar min, kai kuma za ka ɗauki kuɗinka ka kai wurin dillalin hannun jari ka ce gashi ya saya maka, za su haɗu a kasuwan sai da hannun jari, shi wannan ya sayar mishi da hannun jari na, shi kuma ya bada kuɗinka. So hannun jari na sun koma hannunka, ni kuma kuɗinka sun dawo.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Lawali Alijibo da ke Jamhuriyar Nijar da Alhaji Muhammad Aliku Muhammad Misau da ke Najeriya, waɗanda suka ba mu amsoshin tambayoyin, da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To kafin mu ƙarƙare, ga Grace ta dawo muna da labarai, amma wannan karan a taƙaice.
To Malam, rahotanni daga jihar Adamawa Najeriya, maso gabashin Najeriya na cewa yanzu haka sojojin Najeriya na cina fafatawa da mayakan Boko Haram. Wannan kuma na zuwa ne yayin da 'yan bindigan ke sauya salon a shigar yakin Banga, wanda kuma suke yi wa sojoji kofar rago. Jama'a Isra'ila sun ce an ci gaba da rikici tsakanin Isra'ilawa da Falasɗinawa yau Asabar, inda aka kashe Falasɗinawa uku da suke yunkurin kai wa Isra'ilawa hari a lokuta daban-daban. Harin na farko ya auku ne a birnin Hebron da ke yammacin kogin Jordan, inda wani Bafalasɗina ya yi ƙoƙarin dabawa wani ɗan kaka gida wuka. 'Yan sanda kuma suka ce ba Isra'ilan ya buɗe wuta ya raunata Falasɗina ɗan shekaru 18 wanda ya rasu daga baya. Manyan motocin safa dankare da 'yan gudun hijira sun fara isa Slovenia daga Croatia, karin farko bayan da ƙasar Hungary ta rufe kan iyakarta da Croatia. An karkatar da 'yan gudun hijiran da suke neman ingancin rayuwa a gabashin Turai zuwa Slovenia. Ƙasar Hungary dai ta rufe kan iyakarta ne da Croatia da tsakar daren jiya Juma'a, yunkurin daƙile kwararar dubban 'yan gudun hijiran da ke isa kan ƙasar kowace rana kafin su ƙara gaba. An ba rukunin ƙarshe na ɗaruruwan 'yan gudun hijiran izinin ƙetarawa kan iyakar kafin rufita. An kuma shinge kan iyakar ne da nufi daƙile kwararar baƙin haure cikin ƙasar.
To ma'adilla, da taƙaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai an jima kuma ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Grace Alheri Abdul Tayyib na gabatarwa, da injiniyanmu wato wanda ya bada umarni Caleb Gate Tacho, sai injiniyanmu Cornelius, ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.